kwanaki kimanin 98 ne aka shafe ana tafka muhawara a tsakanin ɗaruruwan wakilan kungiyoyi da na jam'in siyasa da nufin zakulo matsalolin da suka dabaibaye al'amura a wancan lokaci a matsayin wani matakin share fagen ɗora jamhuriyar Nijar akan turbar demokradiya. Saboda haka shekaru 30 bayan wannan zama aka shirya taro domin bitar shawarwarin da aka tsayar. Shugaban jam'iyyar PNA al'umma Sanusi Tambari Jaku na daga cikin waɗanda suka taka rawa a taron na 1991.
Duk ɗan ƙasa ɗaya ne, kaga wannan conference national ta kawo shi, kai takara ka zan shugaban ƙasa, kai takara ka zan deputy, kai takara ka zan conseil, kai takara ka zan duk abin da kake so. Ita conference national ita ce ta ɗauki 'yan Niger, ana ce musu talakawa, ta maida su citoyen. Ayan kasa waɗanda ke da incin kansu suna da incin kasatu. Liberté d'expression ou de parole, liberté de presse. Yau cikin Niger ba ka rasa jarida 20 na rubutu, ba ka rasa radio masu zaman kansu 20. Conference nationale ita ta kawo ta ba da inci wanda yake so ya yi television kinshi.
Taron muhawarar ya kasance tamkar wani juyin juya halin da ya karɓe madafun iko daga hannun sojojin da suka shafe shekaru 16 a kan karaga. La'akari da ƙarfin guguwar da ta taso a 1991 ya sa shugaban ƙasa Janar Ali Shehu ba da kai ba tare da wata ba. Ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ɗalibai Nuhu Muhammadu Arzuka na tuna da yadda abubuwa suka wakana.
Tsoron nan ne ai Ali Shehu bai amsa ne mamaki. Da ya ɗauki magana ya kwatanta 'yan ƙasa sun ci ga abin da suke so a matsayin shi na ɗan ƙasa shugaba, kuma yanzu saboda bai son fitina bai son wani ai ta wani yace ya ba da haɗin kai a zo a yi conference. Kuma ya san conference ma mutane yana da sani masaniya cewa akwai su da niyya in aka zo za a ɗaukan matakai a ce an rage mashi ƙarfi, an sa kuma gwamnati unguwa, an ɗauki matakai dai wanda ga sunan, amma duk da haka na yaya.
Matasa na fatan samun darasi daga abubuwan da suka faru a yayin taron na conference national, dalili kenan suka hallara a wurin wannan zaman bita, kamar yadda wani matashi Muhammad Sidi ya bayyana mun.
Matsalolin da ake gani a lokacin akwai sauran da yawa wanda hayo ana suna gaba gare mu, don ya kamata a zamna akwai matsala kiwon lafiya, akwai matsala ilimi, akwai matsala tsaro, akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamna a wata sabuwar conference, kuma a zaman ƙasa domin a san ina za mu tafi, wace alƙibla za mu ba ƙasar mu tare da mu wannan matasa. Shekara 30 baya babu cikin conference national.
Muhawarar ƙasa wato conference national ta kasance wata garkuwar da ta baiwa 'yan ƙasa sukunin morar 'yancin faɗin albarkacin baki, abinda yasa ake kiranta babban gwadabe. Kuma dukkan shugabannin da suka mulki Nijar daga watan Nuwamban 1991 kawo yau sun bi ta nan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.